ta da ake yi a gasar cin kofi na European League wato gasar kafar Champions League wato kafar cin kofin da garin nahiyar Turai a jiya kungiyar kwallon kafa ta Victoria Fizan ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Partizan da kwallo 2-1 hakan ya bata daman hayewa zagaye na gaba sani a karawa farko sun tashi tajar 1-1 a gidan kungiyar kwallon kafa ta Partizan din hakan ya bada jadawalin kungiyar kwallon kafa ta Victoria Fizan tana da kwallo 3 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Partizan tana da 1 14 kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Marcel ne da kwallo 1 mai ban haushi amma duk da wannan nasara da ta samu daman hayewa ba domin Marcel ta samu zuwa zagayen gaba inda a karawa ta farko Marcel ta doke 14 da kwallo 3 da nema a yanzu dai haka Marcel tana da kwallo kuku ita kuwa sportin tana da daya kungiyar kwallon kafa ta jilayar kuwa ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo ɗaya ne ban haushi hakan ya ba wa kungiyar ta Lyon samun nasara zuwa wasan zagaye na gaba da kwallo 4-1 inda a karawa farko Lyon ɗin ta doke Villarreal da kwallo 3-1 a gidan Lyon Lazio ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Steaua Bucharest da kwallo 5-1 a karawa farko kungiyar kwallon kafa ta Steaua Bucharest ta doke Lazio da kwallo 1 ne ban haushi hakan ne ya ba da dama kungiyar kwallon kafa ta Lazio ta sake haurawa zuwa wasannin gaba da kwallaye 5 ita kuma Steaua Bucharest tana da kwallo 2 kacal Atlético Bilbao Atlético Madrid ta doke kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen da kwallo 1 mai ban haushi wanda ya wata daman samun kwallon ta na 5 duk da wasan da suka yi na farko inda Atlético Madrid ta doke daga kwallo 4-1 an dai tashi a wasan kenan Atlético Madrid tana da kwallo 5 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Copenhagen tana da 1 RB Leipzig ta sha kashi a hannun Napoli da kwallo 2-0 dan haka kungiyar kwallon kafa ta Leipzig din ta samu nasarar hayewa sakamakon ta doke kungiyar kwallon kafa ta Napoli kwallo 3-1 a gidan ta haka ya bata daman ta jefa kwallo 3 a gidan kungiyar kwallon kafa ta Napoli Dynamo Kiev ta kuwa sun tashi canjar su ne da Ajax a Dynamo Kiev ta samu nasarar hayewa sakamakon wasan farko sun tashi 1-1 a gidan ta kungiyar kwallon kafa ta Milan kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Ludo Zagreb da kwallo 1 mai ban haushi Milan ta samu hayewa wasan zagaye na gaba da kwallaye 4 Salzburg ta doke kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad da kwallo 2-1 wanda ya bata daman hada jimillar kwallaye 4 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad tana da 3 Lokomotiv Moscow ta doke kungiyar kwallon kafa ta Lens da kwallo 1 mai ban haushi Lokomotiv ta samu zagayen gaba inda take da kwallaye 4 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Lens tana da 2 sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao wacce ta kashi a hannun Spartak Moscow kwallo 2-1 amma hakan bai sa ita kungiyar ta Spartak ta samu nasara zuwa zagayen gaba sakamakon a wasan farko kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ta lallasa ta kwallo 3-1 ba ta damu yanzu haka tana da kwallo 4 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow tana da 3 kungiyar kwallon kafa ta Atlanta sun tashi tajar 1-1 tsakanin su da Borussia Dortmund sai Borussia Dortmund ta samu nasara haiwa bisa dawalin kwallaye 4 sakamakon ta jefa kwallaye 3 a gidanta kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB kuwa ta tashi tajar 3-3 da Astana hakan ya bata daman zuwa zagayen gaba sakamakon tana da kwallaye 6 ita kuwa Astana tana da 1 a gidanta Sporting ta samu nasara jefa kwallaye 3 a wasan farko Arsenal ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kwallo 2-1 amma haka bai bada dama wa ita kungiyar ta Arsenal zuwa wasan gaba domin Arsenal tun a gidan ta lallasa ta kwallaye 3 da nema hakan ya bata daman jimillar kwallaye 4 da 2 kungiyar kwallon kafa ta Zenit kuwa ta doke Celtic da kwallo 3 da nema hakan ya bata daman zuwa zagayen gaba inda take da jimillar kwallaye 3-1 kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow a ranar Laraba ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Crvena da kwallo 1 mai ban haushi wanda a wannan farko suka tashi canjar zabuci hakan ya bada dama ga CSK ta kasar Moscow zuwa zagayen gaba inda a yau aka fitta jadawalin gasar zagayen kusurar karshe na gasar cin kofin zakarin nahiyar turai wato European League gasar kafa ta Champions League da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da su kara da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal RB Leipzig ko suna tare da Zenit kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Russia ta saba ta da Lyon na kasar France Sporting Lisbon na Portugal ta saba ta da kungiyar kwallon kafa ta Victoria Fizan Borussia Dortmund da kasar Jamus da su saba ta da kungiyar kwallon kafa ta Salzburg sai kungiyar kwallon kafa ta Marseille ta kuma kungiyar Atletico Bilbao Lazio ko da su saba ta da kungiyar Dynamo Kiev ne sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid wanda ya gumi da kungiyar kwallon kafa ta Lokomotiv Moscow za a buga wasanni ranar 8 ga watan Maris shekara 2018 a wasan farko inda wasa ta biyu za a buga ta ranar 15 ga watan Maris na shekara 2018 a wasannin za a fafata a yau kuwa za a buga a kasar Spain a bangaren La Liga mako na 24 yau kungiyar kwallon kafa ta di Portugal a Corona za su karɓi bakocin Espanyol da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya a can Jamus ko bangaren Bundesliga wato mako na 24 kungiyar kwallon kafa ta Mainz Hofer da su fafata da Wolfsburg da misalin karfe 8 na rabi a Ligue 1 na kasar Faransa kuwa mako na 27 kungiyar kwallon kafa ta Strasbourg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Montpellier da misalin karfe 9 sauran kwata na dare agogon Najeriya. A wani labarin ko wani jami'in 'yan sanda ya mutu a lokacin da rikici ya barke tsakanin magoya bayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda biyu a kafin fara wasa a gasar cin kofin European League na tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Spartak Moscow a filin wasa na San Mamés da ke can ƙasar Spain. Sai da wani jami'in hukumar 'yan sandan ya bayyana wa manema labarai cewa dan wasannin ya rasa rayuwa ne sakamakon bugun zuciya da ya kama shi a yayin wannan hatsaniya. Fiye da jami'an tsaro 500 ne aka tura su don yin aiki, kuma rahotanni ya nuna cewa yanzu haka an kawo mutane 9 a kan rikicin. Idan an tashi a wasan kungiyar kwallon kafa da Spartak Moscow tana da 2 ita ko Atletico Madrid tana da 1, amma haka kungiyar ta Atletico Bilbao ta samu zuwa zagayen wasan gaba na kusa da na kusa da ƙarshe. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dan dalin jihohi. Huta lafiya.